Cory Bino Bolam Bail Mayo Adi Malco Bailech Malchavayo Oy Bagebi Yirtai Vesi Mayo Sharkodomo Fleabayo
Shivu Chinasada Irtafru Viramishu
Lo Eloiku Kadishu
Di Veru Kowo Nafshu
Yirin Kadishin Ivinava Baba Yeinushu
Ivina Yeinushu Chai vasberu,
ve'yoy fai shemayu.
Lo ya yoil gevirtaich
bechish benayu.
Lo ya yoil gevirtaich
bechish benayu.
Roy, yasu, noch, Da 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 da